Ruruwar mutanen da suka hallara mashigar garin Yamai kenan domin tarban shugabannin kungiyoyin hararen hular nan da kotu ta sallama bayan shafe watanni hudu a gidan yari saboda zargin shirye zanga-zanga ba da izinin hukuma ba. Shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa da ke ɗaya daga cikin jami'an fafutukar da suka ci kaso saboda dalilai masu nasaba da adawa da dokar harajin 2018 ya bayyana wa manema labarai cewa suna nan akan bakarsu.
Kai wanda suka kai mu kaso ba su san kaso ne ba. Da ba su kai mu kason mu da muka yi ko justice da suka so su sa cikin wannan haraka don su biya bukatun su kun gani wannan ma bai marshe ba wannan sai dai mu ce musu su shirya munzo yanzu ne kokowa ta fara
zade a ci gaba da tsare wasu mutane shida daga cikin waɗanda aka kama a ranar 25 ga watan Maris domin zaman wakafi na watanni shida yayin da wasu ƴan gwagwarmayar da aka kama a Zandar da wasu dake kunshe a rukuni na biyu na ƴan gwagwarmayar da aka kama a ranar 15 ga watan Afrilu a Yamai ke jiran jin yadda makomar su za ta kasance to amma ga mace Muhammadu na cewa
su da kasu ba su wani aikin a shaba ba su taka doka komai ba dan saboda a hana zanga zanga kuma abu kam insha Allah mu mun sanda wasilai ba su ma wanda an kama wata shida kaso wata shida talala sai mun dauka kara ba mu yarda ba ba mai laifi ko guda ba
a washe garin faruwar wannan zanga zanga ma'aikatar magajin garin Yamai ta buƙaci kotu ta ci tarar jami'an fafutuka makudan kuɗaɗe a matsayin diya sai dai rashin gabatar da hujjoji yasa alƙali watsi da wannan buƙata matakin da masanin dokokin tsarin mulki Dr. Abubakar Ahmad Hassan ke ganin za a iya dogara da shi don zuwa kotu ta gaba
tunda an maida wannan takarda arete na musamman an maida shi gehe to bisa menene su za a ce sun zo sun yi manifestation wanda aka hana tunda takardar ta da kanta ba ta yi wani tasiri ba a shari'a da aka yi kenan bai kamata ba su ma a ce an tuhume su kenan vraiman a dokance in suka dauka kara ni a matsayina na masanin doka ina tsammani su ma za su samu nasara game da wannan hukunci da aka musu
tunda dai Nuhu Arzuka da Musa Tangari da Ali Idrisa da wasu daga cikin waɗanda kotu ta sallama suka koma gidajensu yayin da Maitre Lurwana Abdulrahman wani lauya mai zaman kansa ke fara zaman wakafi na tsawon shekara guda bayan da ya kasa gabatarwa kotu hujjar da ke gaskanta zargin cin hanci da yace wani alkali ya karba domin ya rufe su a gidan kaso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.